Exclusionary from KDS Records.
Downtown, what's up? Kirani Splendid, Great Legend Entertainment. Saronia, Somi Soyeya, Somi Lovaya, Kakinuna Munchiya. Saronia, Nature Somi Soyeya, Somi Lovaya, Kakinuna Munchiya.
Sarauni ya soyayya daga zuciya amba ke ba sarijiya to babu ce babu lafiya babu tintafiya na sarawa lafiya you taking away my heart in jiya you make me feel like a husband and safiya sarauni ya the way you dey make me feel I dey feel like say ni na yaro ci fajiya sarauni ya kina da kaya abaya you make your heart in ka sa follow you abaya sai ka ce kamar ka ce ai ci baraya
sarauni ya so mi soyayya so mi lovaya Kinuna munchiya ya Saronia Nacha zomi soya ya Zomi lobaya Kinuna munchiya ya
Saronia zanka ke burnin taraya Mu yusiya ya da soya ya Saronia kina da biya ya Bachi da kiya ya Kina da grace Suneji grace Ka kina er zinariya Ta kade chika yuwa ka salariya Nam ready to be your kariya Ba kariya
Kima du
Saronia zansa ki tariya Ko a chiki farin chiki Chiki, nire ke muna atare Saronia, soya ya, gita shiga zuchia
Saronia, somi soya ya Somi lova ya, kakinuna munchiya ya Saronia, nacha somi soya ya Somi lova ya, kakinuna munchiya ya
Saronia, tinka penga direke Dinare kiriki, kinye kiriki Kauna mubata de buriki Saronia, murya kina da armashi Kama amburga gara Da ke nake fahariya ko da abokaina suna mini dariya Kina sa a ranar tunjiya an baki kusa sai in ji a jijiya Saboda ke na zama soja duk wanda ya taba ki ya taba danja
Saronia, so mi soyayya So mi lovaya, kar ki nuna mun kiyayya Saronia, nace so mi soyayya So mi lovaya, kar ki nuna mun kiyayya Saronia Somi soyayya Somi lovaya Kakinuna munchiya ya Saronia Nacha somi soyayya Somi lovaya Kakinuna munchiya ya